الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دام تاش درسينا 20 أجكن كراتمنا بداية المجتهد نا الإمام ابن رشد الحفيد رحمة الله عليه yau sha daya ga watan safar hijira ta 1440 wadda ta yi daidai da 21 ga watan goma shekara ta 2018 ta miladiya za mu tashi almas'alatu thaniya a cikin albabur rabi' na'am
bismillah alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd يقول المؤلف رحمه الله المسألة الثانية
نعم المسألة الثانية ما لن يتشي المسألة الثانية مسألة تبيو
اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب
يتشي ما لم يسن يسابعني أكم برشي وجنوة وروري وسقع الولاء على ثلاثة مذاهب أمثابا قداؤكو
فقوم رأوا أنه هدف
waɗansu malamai suka suna ganin cewar hadath kari ne yana karya alwala saboda haka suka wajabta alwala daga kaɗan ɗinsa da mai yawansa wannan an ruwaito wannan daga Ishaq ibn Rahuya da Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam mai yana da littafinsa At-Tuhur wal-Muzani sahibu Shafi'i wa ibn al-Munzir mai al-Awsat saboda haka sun dauke shi hadath ne bi ma'ana shi akan kansa kari ne da yake abun nan abubuwan da suke warware alwala waɗansu malamai sun kasa su kashi biyu ahdath wa asbab da hadath da kuma abun da yake dalili wato sababin hadath ne to su waɗannan malamai waɗanda suke dukkaninsu ahlul hadith ne sun tafi akan cewar wato hadath ne ba sababi bane na'am
wa qawmun ra'aw annahu laysa bi hadath
wadansu mutane wadansu malamai kuma suka tafi akan cewar laysa bi hadath ba kari bane
malam yujibu minhu alwudu
basu wajabta yin alwala akan bacci ba
illa idha tayaqqana bil hadath
sai dai idan sun yi yaqini da afkuwar kari
alama zabi man la ya'tabiru shakka
abisa a mazhabar wanda baya la'akari da shakka an ruwaito wannan daga Abu Musa al-Ash'ari da Humayd al-Tawil da Sa'id ibn al-Musayyib dan shi Abu Musa al-Ash'ari har an ruwaito ma yakan ce ma a maulansa ko wani mutum idan yana bacci in ya farka sai ya ce a kharaja min nishai wani abu ya fito in ya ce bai fito ba shikenan na'am
wa idha shakka
in yayi shakka a mazhabar wanda yake la'akari da shakka
hatta inna ba'd as-salaf
had sashin had wani daga cikin sashin magabata
kana yuwakilu bi nafsihi idha nama man yatafaqqadha lahu
ya kasance yana wakilta da kansa ya wakilta wa idan yayi bacci ya wakilta wanda zai rinka bibiyar halin sa yana nufi ina nufin wato shin kari ya fito daga gare shi ko bai fito ba kamar Abu Musa al-Ash'ari wannan riwaya haka Ibn Abi Shayba ya ruwaito a cikin Musannaf daga gare shi
wa qawmun farraqu baina an-nawm al-qalil al-khafif wal kathir al-mustaqbal
wadansu malamai kuma suka bambanta tsakanin bacci wanda yake kadan kuma mara nauyi da kuma bacci wanda yake mai yawa mai nauyi
fa awjabu fil kathir al-mustaqbal al-wudu'a
to sai suka wajabta alwala akan nauyi bacci wanda yake mai yawa kuma mai nauyi suka wajabta alwala banda wanda yake wato kadan
wa ala hada fuqaha'ul amsar
akan wannan ne fuqaha'ul amsar malaman manyan buranan musulunci wal jumhur da kuma gamagar mafiya yawan jumhurin malamai sai dai wannan akwai tafsil a tsakanin su su masalan al-hanafiya su cewa suka yi idan yayi bacci muttaji'an a kwance to alwalarsa ta warware ko me ko kadan ne ko me yawa ne indai ya kwanta alwalar sa ta kare hanafiya hanafiya amma idan yayi bacci indai a hayar sallah ne ko a tsaye ko a ruku'u ko a sujada ko a zaune to alwalar sa bata kare ba tana nan ko me nauyin sa indai a hay'a ne daga cikin hay'ar sallah shafi'iyya su kuma suka ce idan dai yayi bacci yana zaune akan maqadin sa wata yanda wato kamar ya tare mafitar abinda dama shine ake tsammanin afkuwarsa shine rihi in ya zauna yana zaune mumakkinan maq'adahu 'ala al-ard ya tabbatar da mazaunarsa akan ƙasa a zaune bai kuma fadi haka ba bai kuma kaikaita haka ba to in yayi bacci alwalarsa bata kare ba saboda ya aminta su ma sun dauke shi sabab ne ya aminta daga fitar wani abu wal malikiya da al-hanabila su mazhabansu daya suka ce an-nawmu thaqil al-tawil yana bata alwala amma al-khafif al-qalil baya bata alwala don haka shi yasa wannan kunshewar da yayi yana daga yayi ijmali ne akwai tafsil wannan tafsil kamar yadda muka ambata
al-qasirul
khafif
duka guda biyu na farko
in dai thaqil ne in dai akwai thiqal
al-khafif al-tawil al-khafif yustahab
wal-khafif
al-khafif
la yanqud shine tafsilin haka ne shine tafsilin masu mukhtasar na'am ma tafsilin da yazo a dashi a cikin mukhtasar na'am
walamma kana ba'd al-hay'at ya'ridu fiha al-istisqal min an-nawm akthar min ba'd
to yayin da ya zamanto sashen hai'o'i wato nauyi na bacci yana bayyana wato yana bujurowa a cikinta fiye da wani sashen na hai'a haka nan ma fitar kari shi ma a wata hai'a ya fi saukin fita bisa a wata hai'a to sai al-fuqaha'u suka yi sabani a kan wannan sai maliku ya ce
man nama mubtadi'an aw sajidan fa alayhi al-wudu
wanda diye bacci mubtadi'an yana kwance aw sajidan ko a cikin halin sujada fa alayhi al-wudu to alwala tana kansa
tawilan kana nawm aw qasiran
ko da baccin mai tsawo ne ko mara tsawo wannan kawo maganar Abu Hanifa amma da yake watakila riwaya ce a mazhabar Malik nan ya ce wa hunaka shibhul intiqad mubayyinatun wannan kaulin gharib a mazhabar Malik kuma ma ba mazhabar Hanafiya bane tunda a mazhabar Hanafiya wanda ya bacci a halin sujada babu alwala a kansa wanda kuma ya bacci jalisan fala wudu'a alayhi babu bacci a kansa babu alwala a kansa
illa an yakuna dalika bihi
sai dai idan baccin ya tsawaita gare shi tare da shi
mustalafa al-qawl fi mazhabihi fi
raki' a mazhabarsa kuma wato magana ta yi sabani an yi sabani akan wanda ya bacci akan wanda yake a halin ruku'u mazhabar Malik wato wancan kaulin sa ne ba amma a mazhaba akwai sabani a wata marrar yace
hukumul qa'im
hukuncin sa hukuncin wanda yake a tsaye ne
maratan qala
wannan amma wata marrar kuma yace
hukumul sajid
hukumuhu hukumul sajid hukuncin sa hukuncin wanda ya sujada ne a cikin an-nawadir wa ziyadat na ibn abi zaid yace qala malikun fil mukhtasar wa man nama sajidan aw mubtaji'an tawadda'a wanda yayi bacci a halin sujada ko a kwance tawadda'a wala yatawadda'u man nama jalisan amma wanda yayi bacci yana zaune ba zai yi alwala ba saboda kaga daga annawazil annawajir ya dauko illa an yatula nawmuhu sai dai idan baccin sa yayi tsawo to shi kuma nan yace tawilan kana nawmu aw qasira riwayar ali ibn ziyad kuma an malik fi man nama muttaji'an qala in istathqala tawadda wato akwai maganganu ne da yawa a cikin mazhaba amma dai abinda muka faɗa din nan wannan na wannan tafsilin shine abinda khalil ya ambata ko da yake a cikin tafsira ta magana da ka gawo a cikin tafsira ta lakami take yace annawmu arba'a khafifun qarib la wudu'a fihi wa khafifun tawil yustahabu alwudu'u minhu wa thaqilun tawil yajibu alwudu'u minhu wa thaqilun qarib ukhtulifa fihi fa qila la yanqudu at-tahara لأن النوم ليس بحدث وإنما هو سبب له والغالب في القرب السلامة من ذلك فأما على القول إنه سبب للحدث فإنه تراءى الحالة التي كان عليها النوم وهي ثمانية قائم راكع ساجد جالس غير مستند مستند ومستند ومحتب ومضطجع وراكب فقال ابن حبيب إن كان قائما أو راكبا أو راكعا أو جالسا غير مستند كان على طهارته لأن القائم والراكب والراكع لا يثبتون وإن كان ساجدا أو جالسا مستندا أو مضطجعا فعليه الوضوء إذا خالط النوم قلبه وذهب عقله ولم يدري ما فعل نعم شي يسا كاغا ا cikin ma muktasar dubbe ka wadannan maganganun ba
wa amma shafi'i
imam shafi'i kuwa sai yace
ala kulli na'imin kayfa ma nama al-wudu
akan dukkan wanda yayi bacci duk yanda ma yayi baccin akan akwai alwala akan sa
illa ala man nama jalisan
sai wanda yayi bacci a zaune shine wanda yace mu makkanan maq'aduhu amma in ba wanda yayi bacci yana idan ya tabbatar da majan zaman sa to ya nuna kan cewar wato alhadath din in ya fita zai sani saboda haka shine kadai bai bata alwalar sa ba amma a dukkan wata hay'a in ba wannan ba alwalar sa ta baci na'am ibara haka take shafiyar
mutumin da yake da kinkine cewa inda yake zaune yana yin hadisi ne zai sani amma wanda yake yana cikin
yanzu mutum yana zaune duk in bacci ya zo masa yanzu a zaune mutum ba zai iya bacci ba bai san abin da yake faruwa ba a zaune yake amma bai san abin da yake faruwa ba yana zaune bacci ne na
amma
nadir ai ba nadir bane malam muktar wannan yana faruwa sosai mutum yana zaune ya bacci da mafarki bai san abin da yake faruwa ba kuma komai zai iya fita bai sani ba na'am ya shi ne zai kawo su ai kana sabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana yantaziruna al-isha al-akhira fa yanamuna hatta tahfiqu ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un na'am wala shi
lala wani abu da ya faru dangane da abin da malam Bukhari faɗa saboda ya ji cin sata ana gida da shi sai suke bashi da akan kujera a nan yi tsarin kwanci yana zaune sai yi jima ta kama ta tarin shi
dumi yana faruwa sosai na'am a kwarai gashi har fitsarin kwance ma yayi
a'a Allah ya san shi ba
wanda salasul bawl ga saurayi na'am wa qala abu hanifa abu hanifa da ashabuhu da dalibu da malaman mazhabar sa suka ce
la wudu'a illa 'ala man nama muttaji'an
babu alwala sai akan wanda ya bacci muttaji'an a kishin gide asalin sabanan su akan wannan matsalar
ikhtilaful athar alwaridati fi dhalika
wannan wa yanquduhu an-nawmu muttaji'an wa kadhal muttaki'u wal mustanidu sun kara da al muttaki'u wal mustanidu al hanafiya na'am wato dalil asalin sabanin su a cikin wannan matsala sabanin al'athar alwarida fi dhalika, riwayoyi da suka zo akan wannan mas'ala.
Wadhalika,
wannan kuwa bayanin, wannan kuwa
annaha huna ahadith,
cewa anan akwai hadisai.
Yujibu zahiruha annahu laysa fil nawmi wudu'un aslan,
zahirin su yana wajabta cewar babu alwala aslan, babu alwala ma da dai a cikin yin wato idan saboda bacci, saboda yin bacci. Kamar hadisin Abdullahi ibn Abbas, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga wajen Maimuna, sai bacci a wajenta har sai da muka ji munsharinsa, sannan ya yi sallah bai yi bacci ba, bai yi alwala ba. Na'am, sannan ya yi sallah bai, ba khususiya bane, amma ai kuma ma ko da yake ma riwayar ma ai ba haka take ba, na sallar daren sa ne. Kamar nan yanda ya faɗa, bitu fi baiti khalati Maimuna fa dhakara qiyaman nabiy sallallahu alaihi wasallam wa salatahu bil layl wa fihi thumma nama hatta sami'tu qatitahu, sannan ya bacci har sai da naji munsharin sa, au khatitahu thumma qama fa salla wa lam yatawadda, sannan ya tashi sannan ya miƙe yayi sallah bai yi alwala ba. Sai a dauke shi, za a dauke shi akan cewa bacci ne khafif, bacci khafif ai baya hana munshari ko ba haka ba, ya danga shi munshari ya danganta da hay'ar da ka kwanta ne. Na'am, to akwai wannan, akwai wannan, ina jin akwai wanne ne aka ce akan wannan ne, yace innahu yanamu qalbi, innahu yanamu aynaya wala tanamu wala yanamu qalbi, innahu tanamu aynaya, hadisin Aisha, atanamu qabla alwitr. Na'am, 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 wannan bashi da alaka da alwala. To wannan hadisi na farko kenan, kun ga zahirin sa ya nuna kan cewar yayi bacci bai yi alwala ba, yayi bacci ya tashi ya sallah bai yi alwala ba. Na'am,
wa qawlihi alayhi salatu wassalam,
da kuma fadin sa alayhi salatu wassalam,
idza na'asa ahadukum fi
salati, idan ɗayan ku na'isa ne ko na'asa, na'isa, na'isa ne, ai aibi ne, ai hay'a ce, na'isa ne kamata ya zama, na'isa yan'asu ko fariha yafrahu, yawanci duk wanda abubuwa wanda suke a Arab yawanci suna zuwa a babun fa'ila ne, marida, marida, fariha, ghadiba, san muktaru sahih shine mai wannan kokarin kowace kalma zai fadi asal, zai fadi babinta. Wallahi anta sadiq, wa qad na'asa yan'usu bid-dhammi wa na'asa, wa na'asa na'satan wahida fa huwa na'i, na'asa ne, sai ku gyara. Na'asa kama na'a, kama na'a, yan'asu nu'asan, wa qad na'astu an usu nu'asan bid-dhammi wa hadha huwa madbutun fi nushati as-siha fa huwa na'is. Hakana na'asa min babi qatala wa min babi mana'a kama fi al-qamus. To da haka ko na'asa yan'asu ko na'asa yan'usu. Na'am.
Idza na'asa ahadukum fi salati falyarqud,
idan dayan ku ye gengedi a cikin sallah falyarqud, to ya kwanta,
hatta yadhhaba
anhu ya bacci, hatta habbaci ya, hatta habbaci ya zamanto ya, wato ya rabu da shi.
Fa innahu la'allahu yadhhabu an yastaghfira rabbahu fa yasubbu nafsahu,
domin shi tayu yaje yana neman gafarar ubangijinsa sai ya rinka zagin kansa, wato yana la'antar kansa, yana yi ma kansa addu'a, mugunyar addu'a.
Wa ma ruwaya aidan
da kuma abinda aka ruwaito har wa yau
anna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam
cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam
kanu yanamuna fil masjid
sun kasance suna bacci a masallaci
hatta takhfa ru'usuhum
has kawukan su wato si su kwanto akan habasu
kuma yusalluna wa la yatawaddaun
sannan si alwala ba za su yi sannan si salla ba za su yi alwala ba to waɗannan athar din da ya ambata kenan akwai ko da yake daga baya magani hadisin Safwan
wa kulluha athar thabita
dukkanin su hadisai ne tabbatattu
muhammuna aidan ahadith kuma yuzahiruha anna an-nawma hadath
kuma haka nan ma akwai hadisai wanda zahirin su yake nunawa cewar bacci kari ne mafi bayanin su a cikin wannan hadisin Safwan ibn Assal
walika annahu qala
wannan ko saboda a cikin hadisin shi yace
kunna fi safarin ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam
mun kasance muna cikin tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam
wa amarna alla nanzi'a khifafana min ghaibin wa bawlin wa nawm
sai ya umarce mu kada mu cire hufofin mu daga yin bayan gida da bawali da bacci
wala nanzi'aha illa min janaba
kada mu cire su sai daga janaba
sawwa bainal bawli wal ghaibi wal nawm
sai ya daidaita tsakanin bawali da ghaibi da bacci
sahahu tirmidhi
tirmidhi ya inganta wannan hadisi
wa minha hadithu abi huraira al mutaqaddim
daga ciki akwai hadisin abi huraira al mutaqaddim wanda ya gabata
huwa qawluhu alayhi salatu wassalam
shine fadin annabi sallallahu alayhi salatu wassalam
idza istaqala ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi
idan dayan ku ya farka daga baccin sa to fal to ya wanke hannunsa kafin ya shigar da shi a cikin ruwan alwalarsa domin zahirinsa yana nuna cewa cewa bacci yana wajabta alwala kaɗan ɗinsa da mai yawansa haka nan ma zahirin ayar alwala
inda man kana indahu al-ma'na fi qawlihi ta'ala
a wajen wanda ma'ana a wajen fadin Allah ta'ala
ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salat
ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salat
al-ma'idah
a cikin suratul ma'ida
idha qumtum minan nawm
yana nufin idha qumtum minan nawm in kun tashi daga bacci to kaga sai wannan shi ma zai duk istishab ne kamar cewa kenan bacci hadaf ne
alama ruya an Zaid ibn Aslam
akan abinda aka ruwaito daga Zaid ibn Aslam
wa ghayrihi min as-salaf
da wannan sa daga cikin salaf daga cikin malaman tafsir
falamma ta'aradat zawahiru hadhihi al-athar
yayin da zahirin abinda waɗannan hadisai suke nunawa suka ci karo da juna
dhahaba al-ulama'u fiha madhhabayn
sai malamai suka tafi madhhaba biyu akan waɗannan hadisai
madhhab at-tarjih
akwai wanda suka dauki madhhabi na tarjihi na rinjayar na tarjih a rinjayar da waɗansu da kuma madhhaba ta biyu madhhaba ta jama'a
waman dhahaba madhhab at-tarjih
wanda ya tafi waɗanda suka tafi a madhhabar yin tarjihi tsakanin hadisan
imma asqada wujuban wudu'i min an-nawm aslan
imma dai ya wato ya sarayar ya jefar da wajabcin alwala daga yin bacci gabaki daya aslan
ala zahiri alhadis
abisa zahirin hadisai wanda suke sarayar da yin alwala kamar hadisin ibnu abbas da kuma kamar hadisin anas ibn malik
wa imma awjabahu min qalilihi aw kathirihi
ko kuma ya wajabta shi abisa kadan dinsa da mai yawan sa a bisa zahirin hadisai wadda suke wajabta yin alwala har wa yau yana nufin
ala hasabi ma tarajjaha 'indahu min al-ahadith
gurgudan wato a bisa gurgudan abin da ya rinjaya a gare shi daga hadisan da suke wajabtawa imma suke wajabta yin alwala ko suke wajabta rashin yin alwala aw ko kuma daga hadisai wadanda suke wato sarefar da wajabcin yin alwala
wa man dhahaba madhhab al-jam'
wanda ku ya tafi madhhabar yin jam'i tsakanin hadisan
hamal al-ahadith al-mujibata lil-wudu'i minhu ala al-kathir
sai ya dauki sai ya fassara hadisan da suke wajabta yin alwala daga cikin wajen hadisan da suke wajabta yin alwala daga yin baccin akan bacci mai yawa kuma wanda suke wato wanda suke sarrafa da wajabcin yin alwala akan bacci wanda yake kadan kamar yadda muka faɗa ko wannan shine mazhabul jumhur
wal jam'u aula min at-tarjih
to wannan ya karkata ga mazhabul jumhur din yace wal jam'u aula min at-tarjih yin jam'i yafi dacewa da yin tarjihi matsawar za a iya yin jam'i
inda aksar al-usul
a mafi yawan malaman usulul fiqh
wa amma ash-shafi'i
shi ko imamu ash-shafi'i
fa innama amalaha
shi ya fassara waɗannan hadisai ne
ala anna al-muntasna min hay'at an-na'im
akan ala anistathna akan yin isti akan yayi istisna'i ya togace daga hay'o'in mai bacci ala anistathna ani an nusqata ala anistathna daga hay'ar mai bacci al-julus faqat zama halin hay'ar zama kadai
lannahu arsaha dalika an sahaba
saboda wannan ya tabbata daga sahabbai a hadisin Anas
a'ani
na nufin
annahum kanu yanamuna julusan
cewa su sun kasance suna bacci a zaune
wala yatawabbaun
alhali ba sa yin alwala kuma suna yin sallah
wa innama awjabahu abu hanifa
shi ko abu hanifa abinda ya wajabta shi ne akan bacci a halin kwanciya kadai
da anna zalika warada fi hadithin marfu'
domin wannan yazo a hadisi marfu'
wa huwa annahu alayhi salatu wassalam
shi ne cewa manzon Allah sallallahu alayhi wasallam ya ce
innamal wudu'u ala man nama mubtaji'an
innamal wudu'u ala man nama mubtaji'an wa alwala tana kadai tana kan wanda yayi bacci ne mutaji'an a kwance idan wannan hadisi ne Abu Dawud yace hadithun munkar hadithun munkar war riwayatu riwaya thabitatun bidhalika an Umar ta tabbata da wannan daga Umar kama yanda yazo a cikin muwatta an Zaid ibn Aslam anna Umar ibn al-Khattab qala idha nama ahadukum mutaji'an falyatawadda na'am ko munqati qari Zaid ibn Aslam lam yalqa Umar shi yasa da yace thabitatun dinnan ala madhhab man yara anna kullu ma fi al-muwatta thabit ya tafi akan madhhabar al-malikiyya
na'am malik
shi ko malik
فلما كان النوم عنده انما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سببا للحدث
تو yayin da ya zamanto bacci a wajen sa yana warware alwala ne kadai ta halin kasancewar sa idan ya kasance galibi sababi ne ga hadath wato ba hadath din bane
ra'a fihi thalathata ashiya
sai ya kula da abubuwa guda uku
al-istisqa
nawi
aw al-ul
ko tsawo
aw al-hay'a
ko hay'a
lam yastarif bil hay'a allati yakunu minha khuruj al-hadath ghaliban
la tula wala al-istithqal dan haka bi shardanta a cikin hay'ar da bacci a cikin wannan hay'ar fitar kari a cikin ta galibi ne to bi kiyaye bi yi la'akari bi shardanta tsawon baccin ba wala nauyin sa shine a hay'ar bacci a hay'ar kwanciya da hay'ar sujada a hay'ar kwanciya da hay'ar sujada al-ghalib al-hadath zai fita to saboda haka a wannan hali sai ya zamanto bai shardanta istithqal da tul ba
wastarada zalika fil hay'at allati la yakunu khuruj al-hadath minha ghaliban
sai shardanta wato wannan al-zalika yaudu ila madha واشترط ذلك نعم واشترط ذلك اي الطول والاستثقال يشرط انت الطول سواء بچي والاستثقال ده نوعين بچي في الهيئات التي لا يكون الخروج لا يكون خروج الحدث منها غالبا هيئه da fitar hadisi a cikin wannan hayar baya kasancewa galibi shine a dukkan wata hayya ba hayar kunciya ba ko sujada shi a wannan hayar ko zama ko tsayuwa ko ruku'u ko jingina sai ya shartanta cewa akun an samu at-tulu wal istiqam wannan taujihin ibn rushd kenan a bisa wannan riwayar da ibn abi zaid ya ambata ba a bisa mashhurin madhhaba ba wanda yake ma bihil fatwa a mashhurin madhhaba abinda ake la'akari da shi kawai at-tul wal istiqam hatta ga wanda yake a kwance din ko wanda yake a halin sujada eh
kuma wa yurafu
na'am to suna bada misali da kamar abu ya fada hannun mutum bai sani ba ko an yi ko ana magana bai ji ba a cikin muktasar da ya dan kawo misalan su
al mas'alatu thalitha
to akwai tambaya akan wannan mas'alar ta annau na'am yana jin hayaniya yana jin magana shi din ne ai in yana fahimtar magana ai ba baccin yake ba in yana gane komai da ake faɗa ba baccin yake ba alaikum assalam na'am wannan gaskiya a wajhul istidlal da yayi shine kan cewar bacci a yunafi salah tunda an ce yaje bacci kada ya sallah to amma cewa da aka yaje bacci kada ya sallah dan saboda warwarewar alwala ne ko kuwa dan saboda gushewar hankalinsa zai sa ya rinka yin abinda bai san abinda ya kamata ya yi ba musamman an yi nasi akan illa domin zai iya maimakon ya tafi yana roƙon Allah sai je ne makansa mugunyar addu'a saboda kaga illar shine zawalul aql zai zamanto yana zai sanya shi bai san abinda yake faɗa ba sai zamanto kaga jami'i ne tsakaninsa wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun saboda haka kaga wata illar ma da ya kamata illar daga cikin illar da ya kamata a duba wajen bacci duk da yake shi ibn rushd kun san ijtihadin sa yake yana ganin sababul ikhtilaf shine sabanin wa'annan athar din amma daga cikin sababul ikhtilaf abinda za a duba shine shi kansa akan gushewar hankali shin gushewar hankali yana wajabta yana warware alwala ko baya warware alwala to idan aka tsaya aka duba kan cewa al-aql manatu at-taklif kaga gushewarsa zai zamanto kan cewar taklifi babu shi to kuma gushewar hankali yana kasancewa da bacci yana kasancewa da suma yana kasancewa da yana kasancewa da mahi yana kasancewa da hauka to babu iskali wajen hauka da maye da gushewa da suma kan cewa dukkaninsu suna warware alwala to wajen bacci shine suke wannan tafsil din saboda akwai bacci wanda yake yana gusar da hankali akwai wanda yake baya gusar da shu'ur na'am shi din ne ai wanda aka ce kai darb dan akwai nauyi akwai tsawo kaga abubuwa guda biyu kai darbun su biyu sau biyu kaga ya zamanto hudu sai ya zamanto da nauyi da tsawon bacci da nauyi da gajarta sannan da rashin nauyi da tsawo da rashin nauyi da gajarta to nauyi da tsawo wannan kaulan wahidan a mazhaba yana warware alwala rashin tsawo da rashin nauyi wannan shi ma a mazhaba babu sabani cewa baya saba alwala. Rashin nauyi da tsawo, rashin nauyi da tsawo shine aka ce mustahabbi. Tsawo nauyi da gajarta amma ba tsawo, to shine mukhtalafun fi, shine mahallu khilaf. Alaikum salam. Na'am. Bai nuna sallah ta lalace ba, ya nuna dai kan cewar wajabcin ya yanke ya fita daga cikin sallah. Ali, inda ma sallah ta lalace da za a ce inda sallah ta lalace za a ce ya rama wannan sallah ne. Amma kaga cewa akai faliyar kud, kuma an bayyana illar. Fa inna ahadukum la yadri fa yadhhab yastaghfiru rabbahu fa yasubbu nafsahu. Na'am. Talzamu
salatuna
wa sawmuna wa hajjuna wa umratun ladaka dha'ti kafuna tawafuna ma'aqtida il muqtadi فيلزم القضاء بقطع آمد. إيه نعم. شو أنت عايش ديني؟ إيه وأنت عايش ديني؟
كمان ما يلزمه الإتمام اللي أمره.
إيه يلزمه الإتمام إذا ده يقول ركعة. يقول ركعة ما ذهب يلزمه الإتمام. لأنها بالابتداء تلزم. إيه. Na'am. Banji ba. Eh a cikin sallar dare ne akan nafila. Eh. Yace wa bi sababihi Khalil, yace wa nuqida alwudu bi sababihi wa huwa ay as-sababu wa huwa thalathatu anwa. Al-awwal zawalu aqlin ay istitaruhu la bi nawmin thaqula bi an kana bi jununin aw igma'in aw sukrin aw shiddati hammin. Eh shiddati hammin tsananin damuwa masu irin masu depression din nan. Eh? Yanzu mutari za a ce shi ma wannan. Eh? Shiddati hammin. Yace ai in kana muttaji'an wa hal kadha in kana qa'idan aw yundabu lahu faqad ihtimalani li sanad fi fahmi kalami al-imami ala naqliha wa iqtasara fi shamil ala al-awwal wa kadha zarru fi sharh ar-risala haythu qala malik fi man hasala lahu hammun adhala aqlahu yatawadda. wa ibn al-qasim la wudu'a alayhi وأما من استغرق عقله في حب الله حتى زال عن إحساسه فلا وضوء عليه. تو كاغا يتي اي زوفاين. نعم. وإن بنوم ثقل هذا إذا طال بل ولو قصر. تو كاغني سودا كا كان wannan خلاف din wanda yake ثقيل قصير شيني كان شا سيا ساكي الولا. Kaga a can cikin annawadir wa ziyadat ya ce mukhtalafun fi, afwan a cikin tafsira Allahum ya ce mukhtalafun fi, bal ya ce walau qasura fa innahu yanqudu la khaffa walau tala ay la binawmin khaffa walau tala wa nudiba in tala, shine wannan halin in tala al khafif wa jumlatu la khaffa istinafiyan waqi'atun fi jawabi su'alin muqaddari. To gashi nan yace wa thaqil, abinda ake nufi da al thaqil mai nauyi ma la yash'uru sahibuhu bil aswat, sahibinsa baya jin ana magana, ka gani ba wai fahimta ba. La yash'uru bil aswat, ana ta hayaniya ana ta magana bi san ana yi ba. Aw bi suquti habwatin biyadin, ya daure zanin sa, ya daure gyautan sa, kar al'aura ta bayyana sai hannun ya fadi, watakila abin nan din ma ya bude bai sani, ya kwance bai sani ba. Aw bi suquti shay'in biyadihi, ko wani abu yana hannun sa ya fadi. Aw bi sayalani riqihi, to kun gani, to wannan gaskiya miyau, wannan gaskiya wani lokaci dan bacci ma dan kadan mutun zai yi sai ga yau ya kwarara an tsananta. Fa in sha'ira bil aswati al qaribati minhu, afa in sha'ara bil aswati al qaribati minhu aw sha'ara bi infiqaki habwatihi aw bi suquti ma kana bi yadihi aw sha'ara bi saylani riqihi fala naqada li khifatihi hina idhin. To wanda kuma zai dauki mazhabar Abu Musa al-Ash'ari fa, sai in zai yi bacci yace da Allah a kula. Muktadan wanda yace shi bacci sababi ne, muktadan wannan kaulin indai an ce sababi ne ba hadisi bane akan kansa, to an ka wakilta wani kuwa ya san cewa ba kai komai ba, haka ba za a ce a rawar ta kare ba. Na'am. Sosai. Sai ga mutum ya tashi. Ai muna mu ma da sauki, amma ƴan wato ƴan Hanafiya sun yi israfi a mazhabar tasu. Sai ga mutum ya kwanta yayi bacci yanda ya kamata a cikin harami, tunda a cikin harami ne ana kiran sallah, kawai sai ya tashi ya kama sallah tare da mutane, ba sa alwala. Da gani ƴan Pakistan da ƴan India da ƴan Turkey. Na'am. Ai malikiya su ba su da wannan tafsilin. A bisa dai abinda Ibn Rushd ya tafi ne da yayi nakalin abinda aka ciro daga ina jin riwayar Andalusiyin ce, wanda Ibn Abi zai da kawo ta a cikin An-Nawadir, shine aka kawo maganar a kwance da kuma a halin sujada. Amma abinda mazhaba take shine abin a cikin muktasar shine kawai duban halin baccin, at-tulu wath-thiqal, ba a duban haya ba ta da ba al'akari da ita. Alaikum salam. Sai dai kawai dan dai a sassauta wa mutane a dauki mazhabar Shafi'iyya, cewa a mazhabar Shafi'iyya in dai mutum dai yana zaune ya makana mazaunarsa da ƙasa, to duk baccin da yayi babu komai. Amma kuma wannan ya saba abinda itibarin bacci sababi ne. A to wanda ya san abinda ake ai baccinsa ba mai nauyi ba ne. To wanda yake yana bacci, ai ka gane gashi dai sun fassara rashin nauyin shine ya zama toma kana jin sauti, ba wai sai ka fahimci ma abinda ake faɗa ba, indai kana jin sau aswat. Na'am. المسألة الثالثة. تو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اوكي وانا بحساب يوجيكو.